dukkan wata fasara da ake nema a duniya ita ce fasarar kyau. Bata taba zama mai kama da model ba, domin ita da kanta model shi kuma role model shi.
Gidan mijinki dadin abinki, gidan mijinki dadin mominki, gidan mijinki burin yayarki, gidan mijinki ribar kanwarki. Amarya,
congratulations dai.
Amarya,
congratulations.
Ayye Amarya,
congratulations dai.
Tango,
congratulations dai.
Jewa ashe da wanda ma kika zabuwa mijinki dan madubin dubawa eh rashin jini rashin iya zagawa eh rashin zuwa rashin iya aikawa ango yanzu kai ka dacewa tun daga shahara an daurawa farin cikin ka kaga zakoyewa dole sai gani sai kyalewa saboda yanzu ka shiga tarkon wa wa tazo shikenan
Amarya
congratulations dai
Amarya
congratulations dai Amarya
congratulations dai
tango
congratulations dai
Amarya dango
congratulations dai
happy marriage life
congratulations dai
husband and wife
congratulations dai
shigo new life
congratulations
day. Number 6 and 5
congratulations
sumai waju na time
congratulations
kai daga kallon
congratulations day.
Everything is fine
congratulations
Amarya forever
congratulations
forever and ever
congratulations
baje ma fi ba insha Allah wi erwa ba samu miji kamar wannan Amarya ya fi a bakiran Jehova
Amarya ya fi a bakiran Jehova
Oshi Amarya
congratulations day
Amarya
congratulations day
Amarya
congratulations
day Amarya
congratulations
Amarya
congratulations day
yeye nei miki
congratulations day
Amarya mu dake hainuwa da shan Allah ne mu maga wanda zai iya tsige mu rabbana ya kan iya ci da mu shi yasa muka sanu aka gane mu ba mu jin batun mai zagin mu ba mu jin batun mai bacin mu tunda rabbana zai tsida mu lokacin da bai iya amsa mu yafiyar mu ta bar harshen mu babu yanda zai iya tausa mu za mu ga shi tube jiki baka ya bai da abin cewa Amarya
congratulations day
Amarya
congratulations
day Amarya
congratulations day
tango
congratulations day
Amarya
dango